All right, right now we are at the Color Camera with Gina S. Nigga, the one and only May Patilla everywhere, only DJ Gatsu.
Silvarek. DJ KY's.
Baba mu fa kalan camera ne
kalan camera ne
baba mu fa kalan camera ne
kalan camera ne
sun shaida mu kalan camera ne
kalan shiga fiskan iPhone ne
a jabotas mu kalan camera ne
kalan shiga fiskan Samsung ne es diga ni fa kalan camera ne debi na kalan camera ne wanka na kalan camera ko ba wanka ma kalan camera ne kai ka je ka aiki na ka kalle yanda ake yi na ka kalle yanda ake bi na baba ne ka ka ga girma es diga kai mai daraja ne aiki na mai daraja ne kula na mai daraja ne ai watch ina mai daraja ne wanga fit mun daddan ne dani da DJ Gatson ne baba tare da kina ne ga mai fitila mun daddan ne fostin mai kyau kyau shiga aiki mai kyau kyau to sai fiti daga yau na koma Chinese wan ya shana wan
baba mu fa kalan camera ne
kalan camera ne
baba mu fa kalan camera ne
kalan camera ne
sun shaida mu kalan camera ne
kalan shiga fiskan iPhone ne
a jabotas mu kalan camera ne
kalan shiga fiskan Samsung ne
look at me kalan camera ga uwar gidana kalan camera jira aiki babban lamura ga goma student din camera ga kalma na wane sufura samun iPhone babban nasara up and down kalan madara su kola mata suna ta jira ta ganni ta ce ni kalanta ne baba na bata jikin ta ne taren sai wai ni rabon ta ne DJ Gaston na zama mijin ta ne ganta doguwa sai ta ne babu bilicin duka farin ta ne kalan camera a girman ki ne packaging ka ba daya salon ki ne kin jani like man jagara my sweet dubalin kalan camera hakki the point kalan camera ko bisari nake ni kalan camera ne baba mu fa kalan camera ne
kalan camera ne
baba mu fa kalan camera ne
kalan camera ne
sun shaida mu kalan camera ne
kalan shiga fiskan iPhone ne
a jabotas mu kalan camera ne
kalan shiga fiskan Samsung ne
five boy ciki akwai hutu to kana wuce sai go to kudin sai a zamu yi hutu kudin sai a zamu yi hutu to to bari in shirya to kafin ku dauka to ku zo mu dauka abu ba ku buda to kar ku dan sade ni yan canji na kina Samsung na canje kala kina iPhone kamar fitila kina da riga muna fitina ga DJ Gatson ga mai fitila muna pictures kuma ba matsala baba cin canza babu kala don bawa kowa ba da kala
baba mu fa kalan camera ne
kalan camera ne
baba mu fa kalan camera ne
kalan camera ne
sun shaida mu kalan camera ne
kalan shiga fiskan iPhone ne
a jabotas mu kalan camera ne
kalan shiga fiskan Samsung ne
sai fitila ni kalan camera ne fuska ta ma kalan camera ne yau kan ishin camera ne abun kaman kukan zakara ne wannan wedan camera ne muna yi dan samun nasara ne wannan aikin camera ne saka filta aikin editin ne sista na kalan camera ne mumsi na ma kalan camera ne chiki na kalan camera ne ni din nazo dan camera ne sun ganni nayi kalan camera ne suna ta bi na da camera ne jira aiki da ma aikin mu ne tabaruwa da sozuwa din mu ne gombawa ai garin mu ne mai fitila ai da ma ajiyan ku ne gombawa ajiyan ku ne din ajiyan ku ne
kalan camera ne kalan camera ne kalan shiga fiskan iPhone ne kalan shiga fiskan Samsung ne
agenda's mix.